charla al día.
Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mutanen gizo a voahouse.com ko kuma sashen Hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Alina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu ne shadi da dai sauransu. A yau maganar kenan.
Zara masu saurare muna tafa da karin bayani
a yau shirin namu na yan Ghana ne zamu leka filayen mu na al'adun gargajiya da na girke-girke a kasar Ghana
sai ku kasa kunni domin sauraron shirin yau da gobe
bayan nan ne kabilu daban-daban suka halarci baje kolin al'adun Hausa a ranar Hausa ta duniya kuma an karanta tarihi yadda aka kafa farkon zangon Hausawa a babban birnin tarayyan Accra na kasar Ghana
lalle kam haka akai wato na kira wakilin mu Hawwa Abdulkarim yan pioneer domin jin abin da ke faruwa a kasar Ghana sai ta bani labarai masu jan hankali akan yadda aka gudanar da taron dalilin da yasa nace mu kawo wa masu saurare wannan maudu'in domin su ma su tsari yadda ni ma na karu dangane da fansamuwar kabilar Hausawa
daga cikin wasannin da aka yi a bikin akwai wasan taure wasan kwallon kafa na guragu da hawan doki da makada da masu raye-raye
kin ce makada ai ko cikin kamar haka
ba da kasidu kamar haka
Hawwa Abdulkarim yan fani a filin domin jin yadda aka gudanar da wannan taron a watan jiya.
Assalamu alaikum. To gaskiya Hausawa sun shigo kasar Ghana tun karni na 15 kamar yadda tarihi ya nuna. Kuma Hausawa sun ba da gudunmuwa sosai wajen ci gabar kasar da lokacin karban yancin kasar. Inji ministan zango kasar Ghana Ben Abdullah Banda wanda ya zo bikin ranar Hausa a nan birnin Accra Ghana madadin mataimakin shugaban kasar Ghana. Zalika Hausawa na cikin rundunar soja da aka aika yakin duniya na farko a nan Ghana. Mansur Muhammad Yunusa sarkin tarihi wanda ya karanta tarihin zango a Ghana ya ce bayan dawowa daga yakin duniya an baiwa sarkin zangon wannan lokacin damar daukan matasa aikin soja.
A nan birnin Ankara kakan iyayenmu Malam Idris Naino shine farkon Bahaushen da ya kafa zango a birnin Ankara shekara 1850 yana limanci yana Sarauta 1850
ai magana kace lokacin da aka dawo yakin duniya
eh haka nan ne wannan takarda yana tare da ni aka dawo yakin duniya sai aka duba muhimmancin Hausawa da Malam Bako a zamanin shine sarkin Hausawa kuma babu wani zango ko ina wanga sabon zango sai turawa suka gayyace shi zuwa ga ofisin su suka ba shi allon girma wanda inda aka kira shi da suna the Hausa chiefs and people took part in the peace procession
daukan sojojin saboda wayannan suka tafi yakin duniya akwai Hausawa a cikin yasa ake ba su daman wannan
daukan soja da ake yi akwai Hausawa daga ciki farkon sojoji da aka kawo wannan kasa Accra Ghana Gold Coast an zo da su wannan gari 1873
Hausawa ne
akwai Yarbawa cikin su akwai sauran kabilu amma Hausawa suka fi yawa bayan kuma Hausawa su fi yawa kowa a cikin su yaran Hausa kowa ke yi sai sa wannan sojojin sai an ka sa musu suna the Global Hausas domin shi wannan commander su sunan shi Mr. Global isa Hausawa ne suka fi yawa a wannan cikin wannan sojoji wannan aikin soja
Hausawa sun yaɗa zangonni a kowace tauye da ke cikin kowace yanki a duk faɗin ƙasar Ghana zango a Ghana ya zama matattarar Hausawa kuma babu ƙabilar da ke zama a cikin zango da baya amfani da yaren Hausa Alhaji Dr. Yunusa Usman Ulman mai baiwa mataimakin shugaban kasar Ghana shawara ya ce
wato sabon zango ga matattara Hausawa ne matattara Hausawa abin nufi kuwa da haka garin da aike da asanci da ba an kare da kwatakwali da kowane kabila kowa ya bude bakinsa yana Hausa ka san wannan Hausa yake yi to shi yasa duk wanda ke cikin zango sunan shi Bahaushe haka waɗanda aka gayyato duka sun ka zo kowa sunan shi Bahaushe to an zo gaba ɗaya a daraja wato irin ni'iman da Allah ya yi ma yare na Hausa a wannan rana to dole ne ba za a iya yi a ƙasar Ghana ga baki ɗaya ba sai an danganta da sabon zango Ankara domin cibiyar Hausawa kenan a cikin Ankara to dalili ranar ya zama muhimmi a gare mu kuma yau muna jin kamar wato an ƙara muna wani girma domin ranar ga ya ba mu dama mu gaya ma duniya duka muna ƙasar Ghana kuma addini ya haɗa mu da wasu ƙabilu ga baki ɗaya to akan haka kuma mun sa baki muna kira shekaru da ya wuce aro-aro ana damu baton dabadun citizenship to mun kai kuka ko'ina a ji muna da mu an ka kafa ƙasar Ghana da mu an ka yanka cibiyan Ghana to ta kaka yau har wani za shi neman wani abu a ce ba za a yi da shi ba to falillahi alhamdu muna da gwamnatin zamani ya saurari maganar mu ya yi mu yanda da ai a kawo saukin wannan abu an sa mutane da za su duba wannan magana a jena walakantar da kowanne kabila a cikin Ghana yasa wannan rana yana da muhimmanci ba mu mu kadai ba mu dukkan wani da an ketaro ne an ka zo domin kasar da kanta kowa ya ketaro ne to wannan shine gudunmuwar mu kasancewar mu ayyukan Hausa
sai dai an kafa zangon birnin Accra tun shekarar 1845 inda masarautar zangon Accra suka gudanar da bukukuwa don nuna muhimmanci da ci gaba da Hausawa suka samar tun kafin lokacin na tattauna da Alhaji Salim Ango sarkin samarin zangon Accra
taro ranar Hausa a zango ta kashin jagoranci mai mansaba sarki Hamisu Yaya Bako me za ka fara game da wannan taron tun na ga ya samu halartar kusan dukkanin sarakan gargajiya da al'adu da ma jami'an gwamnati da sauran.
Da yito babu abinda zamu fadi sai mu gode da Allah. Sai mu ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mun fara bukukuwa na ainihin cin ranar Hausa ta duniya a karkashin jagorancin mai girma Sarki Alhaji Hamisu Bako. Mun fara tun abin da ya kama ranar Talata, muka zo ranar Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar. Karshen biki shine wanga taro na babban taron ainihin bajikuri na batun gargajiya na batun al'adan Bahaushe da sauransu wannan shine karshen wato biki
dan na fahimci kan fara watan kusan kwana kudi kenan a ranar farko har zuwa nan kowace rana wani abu akai
yawa na farko ranar Laraba mun yi bikin da muke da program da muka ce mai Malam Nenu inaugural lecture wato mun gayyace manya mutanen zango da wajen zango ma masu ilimi wayanda suka goge wurin batun tarihi wurin batun al'ada muka tattauna ainihin abubuwan da ke ci mana tuwa koko a mu ya sai sun mun Bahaushe da mutanen zango muka kuma gayyato mutanen gwamnati saboda mu ainihin kai kukanmu gare su musamman na abin da ya shafi wurin Bahaushe ko dan zango in yaje neman passport ko Ghana card ko wani identification haka irin bambanci da ake ma Bahaushe na cewa ai ba asali dan Ghana bane wato wannan ranar Laraba shine abin da muka fara tattaunawa mai wannan taro daga Islamic University College tare da su muka hada kai muka yi wannan taro bayan taron Laraba mun yi clean up exercise wato mun tsaftace anguwa kenan matasa an fito manyan mu da yaran mu muka tsaftace anguwa gabaki daya bayan wannan ranan Juma'a kuma muka yi wato wasan nan na gargajiya zabuwa okay mun an wasa masu zabuwa majiya karfi majiya lafiya sun fito nisa da kusa abin da kan
har gane an samu wanda suka sharaka cikin zabuwa
yi kwarai ma musamman mutanen Ghana ne gaba ɗayan su
dukkanin su asali babu wanda ya fito wani kamar Niger Nigeria da sauransu
amma dai amma cikin sani na mutane abin da ya kama wayanda suka fito zangon Ashama wayanda suka fito zangon Madina Nima New Town Mamobi Kaulin Tudu Shukura duka an fito wurare sassa aka zo aka yi wannan wasa gwanin ban sha'awa wasan zabuwa gwanin ban sha'awa sun yi dan Ubangiji an yi ne girmamawa da ainihin sarki nan bayan Juma'a kuma Asabar aka yi wasa na kwallon kafa wato soccer gala kenan matasa wurare angoni daban-daban aka yi wannan gasa na kwallon kafa at the end of the day wanda yace kofi aka gabatar da su wato ran Asabar kenan to karshe je karshe wannan rana shine karshen biki kuma yanda kika gani kuma in kika lura kin ga kaman matasa a gargashin jagoranci na mun yi wato wasanni na ainihin sarauta na gargajiya na wasan doki insha Allah wannan shine wasan da muka yi muna kai kawo cikin dan Ubangiji su kuma manya suna fili suna gabatar da abin da ya kamata
a duk da cewa na fahimci an yi wannan biki ne saboda tunawa da ranar Hausa a duniya akwai wani sako na musamman a matsayin ka na sarkin matasa da ake so a isarwa al'ummar Hausawa
eh kuma wato wannan bikin mun gabatar da shi ne da karkashin wato theme ko kuma topic maksudin wannan bikin na wannan shekara shine wai the role of the Hausa people in the political, cultural, and socio-economic development of Ghana. Wato irin gudunmuwan da Bahaushe ya bayar wurin ainihin siyasa, wurin gargajiya, wurin cigaba gaba daya na mutanen Ghana. Wato we are stories of wato mun duba wannan kuma muka tambaye kanmu to da irin gudunmuwa da muka bayar muna Bahausawa tun lokacin Gold Coast har aka zo Ghana. Muka auna to da irin bambancin da muke fuskanta ya dace ko bai dace ba wannan shine abin da muka duba so that's the thing
saboda ka nuna an baje kolin al'adu an fara da zabuwa da dai wasan kallon kafa to kana ganin za a samu tasiri wurin farfado da al'adu Hausawa da aka manta da su
ina jin wannan shine daman da muke samu wurin farkawa saboda wurin zabuwan nan ɗan anguwa mutanen gari sun fito sun duba kuma sun yi murna yayi tasiri kwarai ya kayatar kuma wurin an yi dafe-dafe na ainihin abincin Bahaushe abin da ya kama wani zugala da kayan masa da dambu da abubuwa ya sai dukkan an yi kuma mutane sun ci sun abin nan dan haka babu cikin shekara ko baka ga zugala ba ko baka ga dambu ba cikin lokacin bikin Hausa ka gani ka tuna kaman Bahaushe yana da abinci daban-daban da ban masu kayatarwa
sai sako ka
to alhamdulillah sako na da nake da shi wanda zan bayar musamman ga matasa da kuma musamman da Hausawa ko kuma mazauna Zango gabaki daya sakon da ke akwai shine kada ka ji jikinka kaman baka zamo cikakken dan Ghana ba mu Hausawa da aka haife mu garin ga da iyayenmu da kakanninmu da dukkan su garin ga aka haife su bamu da wani gari da yake kaman Ghana in ka je Najeriya ko Niger kai ba ko ne har wayo idan haka kada mutum ya ji rauni jikin shi ya ji wani shakka jikin shi kaman bici ka dan Ghana ba duk inda zaka je da alakan ka ko kuma mu'amalan ka da hukuma da ko wani ofisi na gwamnati kai da
ko alfahari da cewa
alfahari nagode sai da kai alfahari da cewa kai Bahaushe ne cikakken Bahaushe kake dan Zango ne kai kuma cikakken dan Ghana ne kai kada ka jada baya wannan shine nasiha ko kuma shawara wanda dan ba masu sauraro ko kuma ainihin musamman matasa yan Zango
Alhaji Yaya Hamisu Bako mai martaba sarkin Zango Ankara ya ce haɗin kai da bada ilimi shine zai kai mu gaba
sai dai ce nagode Allah amma wannan taron jama'an da kika gani sun zo nan ga mun cancanci Zango su zo sai sa suka zo don wanda Zango shine Zango gane gaba daya yasa duk abin da za a yi ya kamata kowa ya zo nan
kabilu nawa kake kake gani sarauta suna karkashin wannan
ai wannan kabilu da ke nan ga inji bai iya gidaya ko shi bai iya gidaya kabilun da ke nan sai dai Allah ai ba irin da wanda bai zo ba saboda Hausa dai na ga haka ba irin kabilun da bai zo har saukin bai baye ya zo
yanzu na kake kane Hausa ya kai a Ghana
Hausa babu inda babu yasa muka haddasa wanga Hausa dai domin kowanne gari akwai Hausa kuma akwai Zango
akwai gargadi da zaka yi wa al'umma
gargadi ne da zai wa juna shine haɗin kai da bada ilimi jini zai wa mutane gargadi
Sarkin makafai ya samu halartar taron da sauran sarakuna ga abin da suka faɗa.
Sunana Alhaji Abubakar Idris, sarkin makafin Akara Sabon Zango.
Kai ne sarkin makafin duk Akara baki daya?
Insha Allah.
Makafi ne ke karkashin Hausawa.
To gaskiya makafin da ke gare ni Hausawa suna da yawa. Dan yanzu in nake zan faɗa adadin su to na rage, amma dai muna da yawa.
Idan lau makafa ya sako Ghana wurin wa ake kawo shi?
Idan makawo ya kawo kukan shi wuri na zai zo. Eh wuri na kamata a ce an kawo shi.
Akwai wani gudunmuwa da kuke samu daga wasu sarakai da manya?
To gaskiya kuɗin da muke samu wurin sarakai da manya bakin gwargwado ba a cewa ba a samu. To lalle gudunmuwa da muke samu in dai ba mai hita mun je mun nemo da kanmu ba to ba wanda zai zo ya kawo mana sai dai mun shiga gari.
Ani ne sarkin wanza ma na gwe ta ka su aja alwan zan. Eh yau dai muna farin ciki sosai wanga taro mun ji daɗi sosai. Kwarai kuwa Hausa ya ci gaba sosai a Ghana. Hausa kuma mata ka an gani a Ghana kuma Hausawa ɗan Ghana ne so don zama ɗan ƙasa cikin Ghana ba baki bane cikin ƙasar Ghana
shi ko sarkin guragu ya ce sama da guragu 200 ke karkashin sa wanda na kasassu guragu dake karkashin sa sun samu dama ta hanyar wasan kallon kafa za su tafi kasar Canada cikin sabon wata amma ya ce na kasa ba gazawa bace nake taku Hawa Africa no fine
Gode malama Hauwa da wannan shiri na musamman da kika hada mana. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Hauwa ba ta nisa ba ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filin mu na kwalama.
Sauraron mu mun sake dawowa wannan satin da shirin na naku na kwalama ni Hawa Abdulkarim yan kwaliya zan gabatar ina tare da bako mu har ila yau Haji Hafsa Kadiri Ingilishi za mu tattauna yau ta dauko muna abinci da ake cewa shinkafa da wake da kuma shito shito nan da muka yi maganar shi wancan sati assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to hajiya mun sake gayyatan shito kuma ya ake yi ko ce shinkafa da wake bar mu soma dai saboda sai an yi abinci sannan ake yin miya ko
Wato shi wannan shinkafa da wake da mu gane muna kiran sa kawai kaje cewa wake wato zaki samu waken ki ne kamar misali in kina son kofi daya na wake idan kin siya ya kamata ki fidda dattin da ke ciki domin kin san wake ana iya samun kwari sannan kuma da yake ana sa irin magani na kashin kwari shi yasa dole ya kamata ki wanke waken kuma ki cire dattin da ke bisa to idan kin wanke shi
wani wacin kuma kamar ana samun shi da duwa su haka
eh shi yasa nace ya kamata ka wanke ka gyaggyara ma an kina so kowa da yanda yake wani ta iya ta zuba cikin tray haka kai ta jan shi tana ta ciccire dattin da ke ciki to kin ga idan ta samu ta cire ta ajiye datti gefe ga kuma wacin da gefe sai ta ibi wacin ta wanke idan ta wanke sai ta saka cikin tukunya kamar misalin wake kofi daya to idan ta dora akan wuta sai ta sa kanwa madi kanwa dai iyayen da ta ga take so ta sa kanwa idan ta sa kanwa to idan waken ya
tafi ta bashi ruwa da yawa ban kasan fashin
kware idan ya dauko ta fasa sai ta ibi wato shinkafan ta wani zai iya yana son waken ya fi shinkafan yawa kamar misalin da ta sa kofi daya sai ta dibi shinkafan rabin kofi shi ma ta wanke sai ta zuba cikin waken da ke kan wuta sai ta yamusa ta doki cokali ta musa ta dan sa shiri to shi kenan ta gama da wake kenan ta kyale shi yayi ta nuna yayi ta nuna har yazo ya hade wato kan wannan yana canza masa kala wani sai kiga sai kaman brown haka wani kuma suna da ganyen da suke sakawa a ciki sai ya ja amma ba kowa ke sa wannan ganyen ba shi yasa in dai zaka dafa gida ne wannan kanwan ma yana iya canza maka wani ma kalan yana yayi kaman cream color duka da yayin
da kake haka inda ya sa
eh ya sa
ban ina so in sani shi shinkafa ko wani kafa lan wanda suke sa akwai local rice akwai shinkafa dai daban-daban
kowani shinkafa da kake so zaka iya amfani da shi amma jama'a sun fi son gumi wato shinkafin gargajiya
local rice
kenan
sani ne wanda
haka ne
kasan Nangala akwai wani kowani kasa na da shinkafin kasarsa
haka ne wannan kowani shinkafa na wato shinkafan da aka shuka a gida kenan to wannan mu gane nan suna ce masa gumi to idan kika dafa wake da shi yana da kyau kware to kin ga in kika ka waken ya nuna sai mu dawo kan batun shi abinda ake cin waken da shi shine wato yaren gane suke ce masa shito amma mu kamar misali masu magana da harshen Hausa muna ce masa tankwa tankon wake to shi tankon waken nan da ake samu barkono busashe barkonon da ake yaji da shi da ake samu dan kadan misali in kina so ki aye shi ki shi da wake ajiye gida don bai cika lallacewa in dai kin soya shi da kyau
na'am ko
eh kwarai kuwa to idan kika samu kaman dan kofi daya na shi barkono to shi ki samu albasa yawa albasa dai ana son albasa yayi yawa sannan kuma sai ki samu citta daidai wadeda citta kina so kiyi amfani da danye kina so kiyi amfani da busashe to wasu kuma idan suka samu kin samu dan sinadarin ki da gishirin ki wasu kuma suna iya sa wato jatalalle muke ce masa amma wasu na ce masa crayfish wasu kuma ba su sa jatalalle wasu kuma suna sa kifi busashe
kananan nan
eh aman wasu kuma ba su sai upoku suke sa babban kifin da ke nan mai zaki da ake miya wasu da shi suke amfani da farko shi barkonon nan idan kika samu kin yake sa turmi ki daka saboda yayi miki
busashen
saboda yayi miki sauri kina iya ki hada da dan gishiri sai ki daka shi idan kin daka to sai ki kawo shi in dai zaki amfani da jatalalle ne sai ki sa jatalallen kuma ki hada da barkonon ki daka sannan ki zo ki sa citta danya ne kin gyara shi yanzu ma an ce mu daina kankarewa mu wanke cittan da tin ya fita sai ki saka a cikin tumin ki daka duka da barkonon sannan ki zo ki sanya albasa in kika sa albasa to kika daka wayannan duka yadda wasu kuma yanzu da yake sauki yazo suna yin su hada wayannan kayan duka sai su markada
cikin
blender su nika to idan kin nika sai ki zo ki dora shi mai a wuta misalin cikin frying pan amma shi wannan shiton yana shan mai sosai yana shan mai sosai idan kin dora sai ki kwashe wannan markadaddan kayan ki da kika hada barkono ya
sunan
citta da albasa da
mai ko jatalalle
amma ba kowa ke sa jatalalle ba amma kuma kika sa jatalalle shi kuma yana da kyau wani ma suna kara wannan kifin sai ki dora wuta ki zo ma ki soma soyawa aiki ne dai yana jimawa a wuta sannan ki sa gishirin ki da albasa gishirin ki da magin ki to wasu in ba su sa wannan jatalallen ba ko kananan kifin shi wannan kifin da nake ce masa ufuku babban kifi ne da ake sa sai su sai dan rabi haka su mun musuka cikin tankon kin gane yana kan wuta a musuke shi a musuke shi a sa
saboda dai a samu
dandano ce sa haka zaki soya har ya zo ya canja launi yayi kamar
kike yana daukan lokaci
kwarai yana daukan lokaci wani ma yana ya kai ki hawa daya kina soyawa ya canja launi ya zama kamar baki to wannan kin gani shine wannan shiton da zaka iya kaci da kunu kuma da shi wannan shiton ka ci wake da shi wannan shiton kin ci shinkafa da shi wannan shiton kin iya ki musuka garin kwaki ki dibo ki kamar garin kwaki ki sa dan ruwan ki da gishiri ki dan
musuka
eh to idan kika sa idan dibo dan shiton ki zuba a ciki musamman yaran makaranta masu zuwa boarding school kin gani ana yi yayi musu su je da shi yana iya kai wata daya ma bai lallace ba ba sai ka dora wuta ba in dai ka soya shi da kyau fiye da wata nima in dai ka tanada shi cikin kwano mai murfi ko container haka mai murfi wallahi yana kai watanni zaka yi ka ci shi da shinkafa zaki iya cin shi da shi da kunu zaki iya cin shinkafa da wake da shi hatta biredi ma wasu na saka cin biredi da shi shi yasa aka kuma sannan shi waken wato akwai mutane da ke cin shi daban-daban kin ga bancin an dafa waken suna iya dafa taliya a zuba kai a cikin shi wani kuma garin nan garin kwaki za su dan yayyafa masa ruwa she idan ya jiku a zuba kan waken a zuba shito wani har da dage-dage a ciki to kin gani yanda ake wake kuma da shito kenan
masha Allah shi ma ana cin ta kifi ko nama
oh wake zaki iya ci da komai idan ma kin ga yanda wasu ma suke ci take wai wannan hade haden yayi yawa saboda kin ga waken da kanshi protein ne sannan naman ma protein ne
kwai
protein ne kifi protein ne amma daki dai ki iske wani gaskiya wake ya sai kwai ya sa kifi ya sa nama ko naman kaza ko waye duka duka eh fa kuma duka ana iya sa ciki a ciki
yasa na gode kwarai da gaske na jin yadda ke wake kenan da shito mun ji mun gode sai kuma wani safi idan Allah ya kama nan muka kawo karshen shirin mu na kwalama ne na gabatar hawa Abdul Karim yan kwani a tare da Hajiya Hafsa Kajure English
Saurare abin da ya sabaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Dan haka anan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da Tatiana gabatarwa Zahar Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown daidai da ta mana sauki kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. In ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC take sallama da ku. A yau kin karshen mako lafiya.